yau baƙwancin wa muka samu a dandalin namu.
Kun samu baƙwancin Firdaus Ibrahim Musa.
Malama Firdausi, ba mu labarin ki.
Da kulga da kun ji sunana Firdaus Ibrahim. Na yi primary a Abuja, secondary a Minna, University kuma a Ilorin Kwara State.
Me kika karanta?
Na karanta political science and conflict resolution.
Abinda kika so ki karanta kenan?
Not really. I wanted to be a lawyer. I found myself narrator in the political science and course. It's a very good course and I enjoy it.
Yeah, okay, you can have a lot.
Now I found my ABUZAIA. But the stress of going of ABUZAIA, stress in YAYAWA.
Can you go to the ABUZAIA?
Bangwada, but I'm trying.
So, you can go to YAYAWA?
Dagalabari, so... Kena samu na je private university a Ilorin Kwara State.
To bayan kammala karatu sai akai kaka.
To bayan na kammala karatu na zo na yi service a Kano a na rijiyar lemu a na yi koyarwa na home economics.
To za mu dan koma baya tun daga ba course din da kike fi ta karanta ba. Shi biki fuskanci wata matsala ba tun daga abin da ranki ya so ya yi kike nan a da.
Bayan kwanci kowane matsala ba don law tare da law and political science yawanci suna zuwa hand in hand saboda ko da na karanta political science sanda na yi burin wasu courses a law.
Dole ne suna kamanceceniya?
Don dole ki san law ungarin guys. Dole ki san law ungarin for you to be able to govern the.
Bayan kammala karatu sai aka yi kaka.
I was lucky enough to some IKEA NGO Yoga Youth Initiative. Na tayi makamun su with any big thing da ina zama a Abuja. Na tayi makamun su da any seminar da su conference da su kawo a Abuja.
In your presentation. In the IKEA
aiki? Yeah. That's banda nan say it was a contract work of just 6 months.
Wata shida.
Yes, wata shida. Daga nan lucky enough again na samu aiki a Botch Consult.
Su kuma me suke yi?
Su suna a kamfanin lafiyan jiki da sauran saboda yanzu ana akwai cututtuka da yawa kuma suna fadakarwa ne akan yadda za mu iya preventing on wasu ciwo. So mun je mun undergoing training daga training sai aka yi holding su program seminars a garuruka daban-daban da za mu je mu yi fadakarwa a kan lafiyan jiki. Amma har yanzu ina wannan, amma na samu aikin gwamnati a FCDA, Federal Capital Development Authority. Wannan ina aiki as a personal assistant to the executive secretary of the Federal Capital Development Authority, that's FCDA.
So kuma kin ce kina working samu sabon aiki ko kina yin wannan na lafiya?
Eh wannan lafiya is just kaman voluntary work
ba a biyan albashi.
Ba a biyan albashi dai maybe a commission.
To me ya hankalin kike yin wannan na lafiya?
Na lafiya saboda na ga abubuwan na faruwa ne kowaye in kin ji a ji ulcer, wannan na da ulcer, wannan na da diabetes, wannan na da high BP, in dai kina anguwa dole ki ji mutane da yawa ba wa ki rasa me wannan ciwon.
To kuna ba su shawara ne in aka ba su shawara mutum ba zai kamu da irin waɗannan cututtukan ba?
Muna ba da preventive measures yadda za ki iya yi ki samu. Amma already in kina da wannan ciwon muna ba da akwai supplement sai kuma muna ba da shawara yawanci yanzu ana magana akan abubuwan da muke ci su suke jawo mana idan su zama mana magani ko kuma su zama mana cuta. So muna fadakarwa sosai akan abubuwan nan kuma in dai abu ya kamata a je asibiti in yayi yawa muna ba da shawara a je asibiti.
To kai kina nan kankanin shekaru kuma ga cikin yi gwagwarmaya wani irin darasi kika samu a wannan gwagwarmayar da kike?
Darasin da na samu is that in dai kina da buri you should just go for it kawai ki je ma wannan in kin ga abin da kika ga kina so ki yi kai ki zauna a gida kina kallo kina da na sani ko kuma zan iya yin wannan ko ba zan iya ba kawai ki fita ba ki san ba ki iya ba sai kin fita kin gwada.
To wani shawara za ki ba matasa?
duk ɗaya ne dai a daina wishinar da lazy a tashi a yi aiki a tashi da duk inda in kina zaune duk any youth in kuna zaune a gida just not it ku fita ku yi aiki in kun yi mistake ne za ku iya yin mistake ɗin over and over za ku iya faɗuwa so tara amma za ki iya ci na goma so just go for it go for your dream.
To malama ku ji student da COA na godiya.
Na gode ne ma.
Barka Bashir murya Amurka daga Kano a Nigeria.